أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنشين درسنا أجيد أبو مشاشدة فكرتم من لتاف الأدب المفرد لتاف ديك كوير منا da dubban zamantakewa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al-Imam Bukhari ya rubuta rahimahullahu ta'ala. Za mu karanta da kuma sharhi a kan hadisi na 560 zuwa hadisi na 563 insha Allah. Wadannan hadisai suna dauke da bayani akan taimakekeniya a lokacin da aka shiga tsananin rayuwa. Imam Bukhari ya yi babi na 253. Babin shi ne al-muwasati. Kalmar al-muwasat ma'ananta al-mu'awana, shi ne taimakon juna. Fis-sanati, a lokacin da aka shiga fari. As-sanatu yani al-mujdiba, wala yustamalu dhalika illa fil-jadbi. A Larabci ba a amfani da wannan kalma ta assana sai dai kawai idan ana magana akan fari, rashin ruwa, kamar yadda ya zo a lisanul Arab a mujallar na 3235. Imam Bukhari ya ce babu muwasati fi sanati, babi akan taimakekeniya idan an shiga fari, idan ana cikin lokacin fari, rashin ruwa, wal maja'ati, da kuma lokaci na yunwa. Al-maja'a da al-maju'a da al-maju'atu yani amul ju'i, shekarar da jama'a suka shiga yunwa ko da babu fari, shi ake nufi da al-maja'a. Me akan samu tsananin rayuwa da mutane suke shiga cikin yunwa alhali kuma ba fari ake ba? Wannan ba a kiran shekarar da cewa as-sana, sai dai a kirata al-maja'a, shi ne amul ju'i. Wannan yana lisanul Arab mujallal na 3 shafin 283. Abinda al-Imam Bukhari yake nufi da wannan babi wato shine ya karantar da mu, mu rika taimaka ma juna a lokacin da aka shiga wani tsanani na rayuwa. Imma an shiga fari, zamani na fari, ko kuma an shiga lokaci na yunwa saboda karancin wato wadata na al'umma, ya zamanto jama'a sun shiga wani hali mai tsanani, ko a rika taimaka ma juna a irin wannan lokaci. To tunda yayi babi akan haka, sai ya kawo hujjoji. Haddathana Muhammad bin al-Musanna al-Anazi qala haddathana Hammad ibn Bashir al-Jahdami qala haddathana Umaratu al-Ma'wali qala haddathana Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin yana cikin manyan tabi'ai, Allah madaukake masa rahma. An Abi Huraira, ya karbo hadisin nan daga Abu Huraira, qala Abu Huraira yana cewa yakunu fi akhir zamani maja'atu, a karshen zamani za a samu shekara ta yunwa, wato za a samu lokaci na yunwa ƙarshen zamani yana nufin kusa da sa'ar ƙarshe na duniya wato za a shiga wani yanayi na rashin abinci da wahala Abu Huraira yace man adrakathu wanda wannan zamani ya rizke shi fala ya'dilanna bil akbadil ja'i'a to kada ya daidaita ladar ciyar da hanta da take jin yunwa kada ya daidaita ladan wannan da wani aiki wato karka dauka akwai wani aikin da zaka yi wanda ladan sa ya kai ladan mutumin da ya ciyar da wanda ke cikin yunwa yace al akbad jam'u na al kabad wato hanta dake jin yunwa wanda larabawa suna amfani da wannan kalma maimakon a ce ciyar da mai rai saboda idan aka ce ciyar da hanta ana nufin ciyar da mai rai shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi kulli zati kabidin rukba ajrun duk wani abu mai hanta idan dai aka ciyar da shi ana samun lada wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi duk wani abu mai rai saboda idan matacce ne ba a jingina hanta gare shi Abu Huraira yace man adrakat fala ya'dilanna bil akbadil ja'i'a wanda zamanin ya riske shi to kada ya daidaita ciyar da hanta mai jin yunwa kada ya daidaita ladan ciyar da wannan mutumi wato akan da wani aiki wanda mutum zai ya samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisin yana da rauni ko da dai shi kansa Abu Huraira bai jingina shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ba malaman hadisi suna cewa kamar misali shi kansa al-Imam al-Bukhari yana da littafin da ake kiransa At-Tarikhul Kabir yayi tarjuma ta ɗaya daga cikin wadannan suka rawaito hadisin na Hammad bin Bashir al-Jahbami mutum ne wanda an jahilce shi a tarihi saboda haka hadisin kuma bai taho ta wata hanya ba illa wurin sa haka nan littafin al-Jarh wa at-Ta'dil tarjuma ta 602 da mawsu'at al-ahadith wal athar al-da'ifa wal mawdu'a mujallad 15 shafin 388 hadisin yana da rauni حدثنا ابو اليمان سنن الحكم بن نافع البهراني قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه الاموي قال حدثنا ابو الزناد الامام ابو الزناد شين الامام عبد الله بن زكوان القرشي يجي عن الاعرج يا كربو حديث عند الامام الاعرج شين الامام عبد الرحمن بن هرمز المدني عن ابي هريره هل ينزل حديث ابو هريره وانا حديث ما ابو هريره رويته شي كمر وانشا ان الانصار musulman Madina su ake kira al-ansar mataimaka qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam iqsim bainana wa bain ikhwanina an-nakhil karaba itatuwan dabino da muke da su saboda al-ansar sune mutanen Madina sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam asali mazauna Madina to suke da gonaki suna da dabinai tunda yanzu an samu al-muhajirun sun taho garin Madina sai suka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam shawara ya rasulullah ka raba wadannan itatuwan da binai din idan aka ce an-nakhil ana nufin jam'u nakhl wato itatuwan da binai sune an-nakhil ka raba itatuwan da binai a tsakanin mu da al-muhajirun al-muhajirun musulmai ne da suka hijira daga wasu garuruwa suka dawo Madina al-ansar sune musulman da ke asalin mazauna Madina to kaga suke da dukiya suke da gonaki suke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tun da gashi mun yi baki al-muhajirun sun yi kaura sun dawo garin nan yan uwanmu ne musulmai amma sun bar dukiyansu a kasashen su saboda haka yanzu suna cikin wani hali na bukata suke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ayi lissafin itatuwan da binan araba tsakanin musulman Madina da al-muhajiru wannan hadisi hakika yana tabbatar mana yanda rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance a zamanin manzon Allah mutane ne masu tausayin juna. Qala la, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a bazan haka ba. Manzo Allah yace bazai ba. Fa qalu, sai su al-ansar suka ce takfuna al-ma'unata, to ku al-muhajiruna ku isar mana da wainiyar gonakin. Idan aka ce al-ma'una, al-mu'natu shine al-amal, ku isar mana aiki da ake a cikin gonakin, min as-saqi wal qiyama alayhi bima yata'allaqu bihi, kamar ban ruwa da duk wata dawainiya da ake a gona, wato ku zo ku taimaka mana mu yi aikin gona. Idan mun yi, wa nushrikukum fi thamara, sai mu yi tarayya da ku ta wajen ƴaƴan itatuwan da aka samu, wato sai mu raba. Kaga ba raba gonar ba, amma an raba amfaninta, kuma an raba aikin da za a yi a cikin gonar. Kazu, sai dukkansu da al-ansar da al-muhajirun suka ce sami'na wa ata'na, mun ji maganar manzon Allah kuma mun bi. Wannan hadisin yana sahih Bukhari, al-Imam Bukhari ya ruwaito shi al-Jami'u Sahih, yana kitabu shuruq, babu shuruq fil mu'amala, yana magana akan sharadi idan za a yi mu'amala, za a yi cinikayya ko za a yi wani aiki na tarayya a samu sharadi, sai ya babi a kai ya kawo wannan hadisi, tunda shi ne hadisi na 2570, kuma yana kitabul muzara'a, inda al-Imam Bukhari ya magana akan harka ta noma, babi babun idza qala ikfini mu'natan nakhli aw ghairi wa tushrikuni fi thamar, shi ne hadisi na 2325. Daga cikin wadanda suka yi sharhin al-Imam Sahihul Bukhari akwai al-Imam Mahmud bin Ahmad Al-Aini, al-Imam Al-Aini shine mai littafin Umdatul Qari, sharhi Sahih Al-Bukhari, yayi magana kan wannan hadisin, yana mujallal 12 shafi 228. Yace wa inna ma qalu zalika, abinda yasa musulman Madina al-Ansar suka bada wannan shawara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna al-Ansar lamma bay'u an-nabiy laylatal Aqaba, akwai wani dare da ake kiransa Laylatul Aqaba a tarihi, yana da muhimmanci a tarihin musulunci, saboda haka indai kana karanta tarihin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, zo da zaka ga akwai Laylatul Aqaba. Laylatul Aqaba wato wani dare ne wanda aka samu mutane 70 daga cikin mutanen Madina sun taho Makka a watan Zulhijja, watan da ake zuwa aikin hajji. Mutum 70 daga Madina sun tafi Makka aikin hajji, to saboda suka hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, qabla al-hijra ila al-madina fi 3 ashhur, a lokacin saura wata uku Annabi ya hijira ya bar Makka ya dawo Madina, wata uku suka rage, sai ga mutane 70 sun taho Makka daga Madina, saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta, bayan sun musulunta dama akwai waɗanda suke musulmai daga cikin su wanda suka musu jagora, sharatu alaihim annabi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sharadi, saboda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zaka musulunta manzon Allah yana maka sharadi. Wannan hikima ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda kowane mutum da inda yake da rauni, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka sharadi inda zaka karfafa wannan gefen da kake da rauni, ko ya sanya maka wani sharadi wanda zai zama taimako gare ka ga addininka. A lokacin da suka musulunta waɗannan mutane 70 din, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sharadi, muwasatu man hajara ilayhi, ku dauki sharadi akan cewar duk wanda ya hijira ya dawo garin Madina za ku karbe shi hannu biyu, za ku taimaka masa. Saboda haka suka yadda, bayan wata uku kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo. To tunda yanzu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai al-muhajirun sun hadu da al-ansar, kaga al-ansar suna da wancan alkawari da suka yi, sun yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari, ka'ida idan aka samu wani ya hijira ya dawo Madina za su bashi taimako. Fa qalat al-ansar, iqsim ya rasulullahi bainana wa bainakum, tunda ga sharadin da muka yi, to yanzu duk mai gona ya raba gonarsa gida biyu ya ba da rabi ga al-muhajir. wa yu'milu kullu wahidin sahmahu, saboda haka an riga an raba dukiya. Kaga kenan shi mutum musulmin Madina yana da nashi gona, al-Muhajir yana da nashi gona, abinda suke so ayi. Kaga in sun yi haka ko ai sun cika alƙawarin su. Idan an raba dukiyar gida biyu, al-Muhajir ya dauki daya, kaga sun sauke alƙawari su kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaf'al an-nabiy zalika, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba. Shine ma'anar cewa qala la, manzo Allah yace a'a, wato yana nufin bai yadda ba. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la af'al zalika, yani al-qisma? Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bazan raba dukiyar gida biyu, rabi tana gare ku, rabi tana ga al-muhajirin ba? Saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana ishara ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Allah yakan nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da za su auku gaba, yakan sanar da shi. Saboda haka Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam nan gaba musulunci zai yi ƙarfi, za a yaƙi ƙasashe masu yawa, za a samu ganima, yanda za a wayi gari da al-ansar da al-muhajirun, dukkansu sun wadata. Saboda haka wannan taimako da ake nema taimako ne na wucin gadi, taimako ne na ɗan lokaci. Yanzu idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda a wannan lokaci ya raba gonakin al-ansar ya ba mu al-muhajirun, bayan ɗan shekara biyu sai gashi kuma an samu dukiya, kaga ya zama to kenan su al-muhajirun sun tafi da dukiyar fiye da al-ansar. Manzo Allah bai son haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam innama kariha an yakhruja shay'un min iqari al-asari anhu, baya so a ce da can kafin al-muhajir ya hijira ya dawo Madina, al-ansar yana da dukiya, yanzu kuma ga wani sashin dukiyar yana hannun wannan al-muhajir, kuma ga shi al-muhajir din yanzu ya wadata, to ya zama tamfar akwai wata alfarma da shi yayi wanda kuma yana ganin ta a tare da al-muhajir, wanda yana iya samar da kiyayya nan gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, bai yadda ba. Wanda yana nuna maka yanayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabanci, yayi shugabancin sa yana mai zurfin tunani game da abin da zai iya aukuwa ga al'umma. To da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yadda ba, bai ce musu ga abin da za ku yi ba. Saboda me? Saboda dukiyar su ce. Manzo Allah bai ce a'a ku yi kaza, la. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka, nan ma kuma kaga za su yi tunanin ba a kyauta ba, an zo garin mu kuma ana mana doka kan dukiyar mu, la. Su suka zo da kansu suka ce ya Rasulullah, alƙawarin da muka yi yanzu za mu cika, ga abin da za mu yi. Sai Annabi ya ce a'a, sai ya shiru. Da ya shiru sai suka gane ashe su za su yi wa kansu tunani, sai suka ce ah, to ai ga wata hanyar da za mu iya taimaka ma juna. Yanzu su al-muhajirun su zo gonakin mu, mu haɗu mu yi aiki. Idan mun yi aikin lokacin da amfani ya samu sai mu raba. Al-muhajirun suka ce mun yadda, al-ansar suka ce yayi. Saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa shine faqalu, yani al-ansar lil muhajirin takfuna al-mu'nata wa nushrikukum fi thamara, yani lamma tarabu bainahum qalu sami'na wa ata'na, yani in tasalna amra an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ashara ilayna, mun yarda da abinda annabi ya mana ishara. To wannan shine abinda al-Imam Bukhari yake so ya ba mu misali, babban misali a tarihin musulunci, yanda musulmai suka tausaya ma juna a lokacin da aka shiga tsanani na rayuwa. Idan mutum ya bar garin sa ya koma wani gari da zama saboda addinin Allah, babu shakka akwai abubuwa da yawa da ya bari, ya bar dukiyarsa, ya bar gidansa, ka taho bako a gari, abinci sai an baka. To amma mutanen Madina suka karbe su hannu bibbiyu suka taimaka musu. Wannan shi yake ba mu misali asali a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai tausayin juna a tsakanin musulmai. Wannan shine sharhin al-Imam al-Aini Ibn Hajar, shi kuma cikin Fathul Bari yace inna ma qala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu la, li'annahu alima anna al-futuha satuftahu alaihim, saboda manzo Allah ya sani, Allah ya sanar da shi nan gaba za a ci nasara a yaƙe-yaƙe da yawa, saboda haka za a samu ganima. Fakariha an yakhruja shay'un min atari al-ansari an, saboda haka manzo Allah baya son a ce wata gona ta musulmin Madina ta dawo hannun wani almuhajir, tunda nan gaba akwai nasara da za a samu. Falamma fahima al-ansaru zalika jama'u bayna al-maslahatayn, lokacin da al-ansar suka fahimci haka sai suka ga ai za su iya hada maslaha biyu, wato za su iya bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan wato na cika na taimaka ma al-muhajirun, ya zamanto kuma dukiyar su din tana tare da su idan an hadu a gonar an yi aiki tare. Fasa'aluhum an yusa'iduhum fil amal, saboda kai sa suka roki al-muhajirun, kace to muna roƙon ku ku taimaka ku zo mu hadu a gonakin mu yi aiki. Wa yushrikuhum fi thamar, idan amfani ya samu sai mu yi tarayya a kai. To wannan abu ya damu al-muhajirun sosai, saboda irin alkhairin da aka yi musu ba a taba yin sa a tarihin duniya ba, ba a taba samun misalin haka a tarihin dan adam ba. Mutane su bar wani gari su zo wani gari, mutanen wannan garin su yi tarayya da su a dukiyarsu, ba a taba samun rana guda da musulmin Madina ya yi zaki ba. Wannan abu ya girgiza al-muhajiruna, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai mun karanta wannan hadisi a baya a cikin littafin nan, shi ne hadisi na 217, hadisin Anas bin Malik al-Ansari, yace innal muhajirina qalu, al-muhajirun suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce, kai ya Rasulullah, zahaba al-ansaru bil ajri kullihi, mutanen garin nan sun tafi da ladan hidindimu ga addini gaba daya, ba mu da wani rabu. Inji al-muhajirun, mutanen garin nan al-ansar sun tafi da ladan gaba dayan sa saboda dawainiyar da suka yi musu. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, la a'a, ku tafi da ladan gaba dayan shi ba, ma da'awtumullah lahu, matukar kuna roƙa musu Allah, wa asnaytum alaihim, kuma kuna yaba musu kuna musu godiya, inda za ku musu addu'a sannan ku yi musu godiya, to ku tafi da ladan gaba daya ba, kuma kuna samun lada. Kaga idan mutum mai baka ya baka, to karka dauka ya tafi da lada, idan ka yaba mar ka gode, kai ma kana da naka kaso na ladan. Hadisin yana sunan Tirmidhi kitabu sifatul qiyama, da sunan Abi Dawud kitabul adab babun fi shukril ma'ruf, haka nan sunan Nasa'i kitabu zina babu ma yaqulu liman sana'a ilayhi ma'rufa, wata riwayar qalatul muhajirun, al-muhajiruna suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba al-ansaru bil ajri kullihi, ya Rasulullah, musulman Madina sun tafi da lada gaba daya, ma ra'ayna qauman ahsana nawalan likaseerin, bamu taba ganin mutane waɗanda suke alkhairi, alkhairin kuma ba sa wato ganin yawansa, za su maka alkhairi bai dame su ba, wala ahsana muwasatin fi qalil, masu kokarin taimaka ma dan uwa komai kankanta abinda suka mallaka, bamu taba ganin mutane irin waɗannan ba a duniya. Suna gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirun suke ce mun zo Allah, laqad kafawna al-mu'nata wa asharakuna fil mahna, sun ce mu zo gonakin mu taya su aiki, to mu dama ba mu iya ma aikin ba, saboda mutanen Makka ba manoma bane, in ka je Makka zaka gani ba gona, duwatsu ne sai dai kiwo, mutanen Madina suke noma, saboda haka idan aka je gonan ma al-muhajirun ba su yi noman ba, amma al-ansar ba za su kushe musu ba, kace a tanan ko barin karba sai ya karbe su sai ya aikin. Kaga farko an ce ku zo ku taya mu aiki, to aikin ma da aka je gona ya zama su suke yi, sannan idan an zo an yi girbi su raba daidai, su ba mu rabi su dauki rabi, ba mu taba ganin mutane irin waɗannan ba. Fa kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, alaysa tusnuna alaihim, shin ba kwa yaba musu, saboda idan mutum ya alkhairi ya kamata ka yaba masa, duk mutumin da ya taimaka ma ko ya maka wani abu mai kyau ka yaba mar yaba masa din nan, sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sharadi ne ma na samun ladan ka kai ma, wanda ya maka alkhairi ka yaba masa, amma shi wanda zai alkhairi kada yayi dan ya samu yabo, kada yayi dan ya samu yabo, saboda ta wajen niyyarsa an samu gurbatar ikhlasi, shi mai yin alkhairi kada yayi dan a yaba mar, to amma kai da aka maka alkhairi lalle ne ka yaba wa tad'una lahum kuma shin kuna musu addu'a qalu bala almuhajirun suka ce kware ko muna yaba musu abinda suka yi mana na alkhairi ko muna musu addu'a qala sai manzo Allah yace fa zaka bi zaka yabawa da kuka yi da addu'a da kuke yi wato ya zama daidai da alkhairin da suke muku saboda ka kun tafi da ladan kuma daidai har yanzu kaga duk da waje da suka yi idan mai karba yayin godiya ya yaba yayin addu'a to ladan sa da mai bayarwa kuma dai ne shine abinda manzo Allah ke cewa fa zaka bi zaka wannan ya biya wancan wanda hadisin yana sahihu tarbiyu hadisin 967 al-imam al-mubarak furi littafin sharhi sunan tirmidhi tuhfatul ahwazi kana mujalla na bako sharhi 203 yace ai ma dumtum tad'una lahum bi khairin matukar kuna musu addu'a ta alkhair fa inna du'aakum yaqumu bi hasanatihim ilaykum addu'a da kuke yi tana daidai da alkhairin da suke muku wa sawabu hasanatikum raji'un alaykum sannan ladan abinda kuka aikata yana dawowa gare ku saboda haka nan suke cewa fa kaifa nujazihi ta ya zamu yi musaka musu fa qala la yani laysa al-amru kama za'amtum fa innakum idha asnaytum alayhim shukran li sami'ihim ai ba sai kun saka musu ba idan kun yi godiya saboda abin da suka yi muku wa dumtum alayhi kuma kullun kuna godiyan babu fashi faqad jazaytumuhum to ai kun riga kun saka musu kenan saboda haka ba sai kun nemo wani abu ko rama wannan alkhairin da aka yi muku ba hadisin yana al-musnadul imam ahmad mujallad na ukshaf min 200 da kitabun musannaf na ibn abi shayba hadisin anas bin malik da yake bada labarin tambayar da al-muhajirun suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma anan in ka lura al-muhajirun din babban tunanin su shine lahira gashi abinda al-ansar suka yi na alkhairi amma su da tunanin su kada ba a tashi a lahira kuma bayan sun bar makkan sun dawo madina kuma ladan nasu ma bashi yau suke cewa ya rasulullahi waɗannan mutane fa sun tafi da ladan duka anya me ma'anar mu baro garin mu zo nan ga ladan ba mu da komai sun kwashe ladan ashe tunanin su lahira ne ba duniya ba su ma da ake ma alkhairin tunanin su lahira ba duniya ba shi sai manzo Allah yake ba su amsa da cewa ai a lahiran ma ba su tsere muku da lada ba in kuna yin kaza da kaza da kaza a lahiran ma idan an tashi haka za ku tashi ladan wato yana kusan daidai wa daida amma hakika annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya jinjina mu abinda al-ansar suka aikata kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi masu dimbin yawa a cikin alqur'ani wanda muna karantawa kullum irin alkhairin da mutanen madina suka yi saboda kai sa Allah ya yi magarin albarka kuma har yanzu wallahi wannan albarka tana da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya jinjina mu abinda mutanen madina suka aikata na taimakekeniya ga ƴan uwa akwai hadisin da al-imam al-bukhari ya rawaito yana kitabul manaqib shine hadisi na 3794 hadisin anas bin malik kar yanzu anas yace wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam da ansara manzo Allah yace a tare mutanen madina ka tare su mutanen madina kawai banda al-muhajir zallan musulman madina yace su zo da suka taru sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to Allah ya ba mu nasaran yankin al-bahrain a lokacin bahrain ta zo karkashin musulunci saboda al-bahrain da kake gani ta zo hannun musulunci tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzo Allah yace wannan yanki da aka ci nasara abinda nake so da ku zan raba muku gonaki na wannan gurin ku sallah wato saboda annabi ya saka musu abinda suka yi wa ƴan uwa al-muhajirun abinda nake so da ku ke saboda haka ku ne kadai za a ba ku wannan kasar saboda ganima ce aka samu kuma al-bahrain dama yanki ne na bakin ruwa saboda haka wuri ne mai albarka amma kaji amsar da al-ansar suka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce la ya rasulullah ba mu yadda ka ware mu ka ba mu yankin al-bahrain ba illa an tuqti al-ikhwanina al-muhajirina mislaha sai dai idan su ma ƴan uwanmu al-muhajirun za a yanka musu irin adadin filayen da aka ba mu a can al-Bahrain, amma idan ba za a ba su ba to ba ma bukata. Kaga kowa ne yana duba ladan da zai samu a kiyama, ba sakamako na duniya ba. Akwai hadisin Zaid ibn Arqam, Zaid ibn Arqam yace sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saboda haka sai manzon Allah dan sun kure tunanin annabi ta inda za a ci bari a saka musu a duniya, saboda sun tabbatar ba duniya ce da musu ba. Saboda haka sai manzon Allah yace hanya guda ce ta sakayya ga musulman Madina, Allahumma ighfir lil ansari wa li abna'il ansari wa abna'i abna'il ansari. Manzon Allah yace Allah ka gafarta wa musulman Madina, Allah ka gafarta ma ƴaƴan musulman Madina, Allah ka gafarta ma ƴaƴan ƴaƴan musulman Madina. Addu'ar manzon Allah kaga baya gare su da ƴaƴan su da jikokin su. Kuma hadisi yana sahih Bukhari, yana kitabu tafsir al-Qur'an, inda Allah yake cewa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man illa rasulillah. In ka duba tafsirin wannan aya cikin sahih Bukhari, shine hadisi na 4623, yana sahih Muslim, babun min fada'ilil ansar radiyallahu ta'ala anhu, da sunan at-Tirmidhi, babun fi fadlil ansar wa quraish, hadisi muttafaqun alayh. Riwaya ta al-imam at-Tirmidhi, Zaid ibn Arqam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ighfir lil ansari wa li zarariyil ansari wa li zarariyi zarariyihim. Allah ka gafarta ma al-ansar, Allah ka gafarta ma zuriyar al-ansar, Allah ka gafarta ma zuriyar al-ansar. Saboda haka sai addu'ar manzo Allah ta tabbata a garin Madina har zuwa yau. Kuma ka tafi Madina zaka gani kai kanka da shiga Madina ka san garin daban yake da Makka. Makka yanda ka san bariki haka yake, amma Madina da nutsuwarta da sauri daban ne. Kuma wannan kirki suna nan da shi, babu mutumin da zai tafi Madina ya bar garin Madina lokacin aikin haji ba tare da an yi kokari a bashi ko dai dabino ko dai a bashi madara ko wani abu sadaka haka ba. Wanda indai zaka bar gari sai an ba wannan alkhairi. Mutanen gari ke da wannan saboda albarkan addu'ar manzon Allah. Me ya dalilin da ya sa gari ne albarka? Saboda sun taimaki ƴan uwansu musulmai. Wannan shine kadai abin da Imam Bukhari yake mana isharar shi a matsayin taimakekeniya a addinin musulunci. Ga irin abin da ya haifar a tarihi, wanda ya aikata wannan na farko, ga irin albarkan da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu. Allah ya sa mu iya koyi da su. Haddathana Asbab bin al-Farji qala akhbarani ibn Wahb Abdullah bin Wahb al-Fihri al-Majrin al-Imam Malik Allah ya musu rahama qala akhbarani Yunus bin Yazid al-Ayli an ibn Shihab. Ibn Shihab shine Muhammad bin Muslim az-Zuhri. Wani lokaci a cikin al-Adab al-Mufrad al-Imam al-Bukhari yakan kira shi an az-Zuhri, wani lokaci yakan kira shi an ibn Shihab. Ibn Shihab shine al-Imam az-Zuhri. Anna Saliman, Salim shine yaron Abdullah bin Umar, yaron Abdullah bin Umar wato jikan sayyidina Umar bin al-Khattab, Allah ya kara musu yarda. Salim bin Abdullah bin Umar ya bada labarin hadisin nan, yaje akhbarahu wato ya ba ma Ibn Shihab labarin hadisin nan, haka ne ko? Anna Abdullah bin Umar akhbarahu, Abdullah bin Umar ya ba shi labari anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sayyidina Umar qala amar ramada, shekaran da aka yi fari, farin da ake kiransa ar-ramada, shekaran da aka yi wani babban fari. In ka duba lisanul arab mujallal 386, amar ramada ma'rufun, wanda sananne ne wannan shekara, sananniya ce a tarihi, kowa ya san ta, duk wanda zai karanta tarihi zai san me ake nufi da amur ramada. Summiya bidhalika li'anna an-nasa wal amwal halaku fihi kaseeran, abin da yasa ake kiran wannan shekara amur ramada, shekaran toka, saboda mutane da dukiya sun halaka da yawan gaske. Wakila kuma ana cewa huwa li jadbin tataba'a, saboda fari da ya dinga wato gudana ga mutane a Larabawa. Fasayyara al-arba wash-shajara misla lawni ar-ramad, saboda fari da aka yi na lokaci mai tsawo sai ya zamanto da itatuwa da kasar gaba ɗayanta suka koma launin toka zamanin sayyidina Umar saboda tsananin fari kuma mun yi magana akan wannan darasi na 17 muna sharhin hadisi na 112 a littafin nan hadisin Abdullah bin Musawir yace sami'tu ibn Abbas yukhbiru ibn Zubair yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Abdullah bin Abbas yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa al-mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ba mu'mini bane mutumin da zai koshi alhali makwabcinsa yana cikin yunwa ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koshi amma makwabcinsa yana cikin yunwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ba mumini bane hadisi yana silsilatu sahiha hadisin 149 labarai da dama wanda sun tabbatar da wannan shekarar da aka yi fari a zamanin sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda yani tumassilu lana kaifa amila sahaba bi hadha alhadis yanda sahabbai suka yi aiki da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shekara da ake kira amur ramada ta auku min awakhir sanati sabi'ati ashara bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 6 kawai zamanin sayyidina umar shine shugaba sayyidina umar yana halifanci sayyidina abubakar ya riga ya gama ya rasu sayyidina umar ya karbi shugabanci a wannan lokaci yani wa kana fi sanati samina ashara shekara ta 7 bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wato hijira na da shekara 18 ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'i sanawati manzo Allah ya rasu da shekara 7 aka yi wannan fari ana cewa kana ibtida'uhu masdar al-hajj minha farko lokacin da alhazai suka dawo gida aka fara wannan fari sai da aka samu watanni 9 ashhurin wa kana fi khilafati umar bin al-khattab wa sumiyat amur ramada wanda masana tarihi kamar misali ibn al-asir mun yi magana akan sa yana al-kamil fi tarikh littafin tarihin sa yana mujallal na farko shafi na 448 ya kawo bayani game da wannan shekara da aka yi fari a zamanin sayyidina umar yace wa kanat ar-rihu tasfi turaban karramadi iska tana kada kura kurar tana kama da toka fa sunni amar ramada shi yasa ake kira wannan shekarar da cewa shekaran toka washtadda ju'u hatta ja'alat al-wahshu ta'wi ila al-insi saboda tsananin yunwa sai da dabbobin daji suka ringa shigowa gari dabban daji ta shigo gari saboda neman abin da za ta ci wa hatta ja'ala ar-rajul yasbahu shata fayu'afuha min qadhiha mutum zai kama akuya ya yanka ba don ya ci ba saboda tausayin akuyan kawai saboda tausayin akuyan don ba za ma ta ci ba wa innahu la mu'sir yana cikin tsananin wahala amma zai yanka wannan akuya saboda tausaya mata don rashin abinci duk yana cikin bayanin Ibn al-Asir da yayi a tarihin wannan yunwa da aka yi wannan fari da aka yi a zamanin sayyidina Umar haka nan yana tarihu Ibn Khaldun yana mujallal nabi shafi na 114 tarihu al-Islam na al-Imam az-Zahabi yana mujallal na uku shafi 165 haka nan al-Bidayah wa Nihaya da Ibn Kathir a mujallal na 7 shafi na 67 Ibn Kathir yace kana fi amir ramada jadbun amma arba al-Hijaz fari ne da ya gama Arabian Peninsula gaba ɗayan ƙasar Larabawa wannan farin ya mamaye waja'an nasu ju'an shadida saboda ka mutane sun shiga yunwar mai tsananin gaske wa sunniyat amar ramada shi kuma yace abin da yasa ake kira wannan shekarar toka li'anna al-arda iswaddat min qillati al-matar saboda ƙasar ta canza launi ta yi baki saboda wato rashin ruwa hatta ada launuha shabihan bi ramad sai da launin ƙasa ya koma yana kama da launin toka yace wa qila li annaha kanat tasfi ar-rihu turaban karramadi kamar yadda ibn al-asir ya fada ibn kasir yace idan iska ta kada kurar da ke tashi kamar toka ne وجفلت الاحياء الى المدينه saboda ka kauyuka suka yi ta tadaduwa mutane na dawowa cikin garin Madina walam yabqa inda ahadin minhum zadun babu sauran abinci ga kowa falajau ila amir almu'minin kowa ya tashi sai zuwa Madina ina Umar shugaban mu'minai babu wanda ke kawo damuwa sai sayyidina Umar tunda shine shugaba a lokacin فأنفق فيهم من حواسل بيت المال ابن كثير يتشي سوداء كسيدنا عمر يا لو كدوكي بيت المال يدنك تشيد متعني مما فيه من الأطرمة والأموال حتى أنفده سيد بيت المال يكاري دوكي يبدأ تكي قبلة تاكاري أنا تشيد متعني وألزم نفسه أن لا يأكل سمنا ولا سمينة سيدنا عمر يما كانسى الكوري تند أنشي قوان نياني to ni ko bazan ci wani abinci mai maiƙo ba sai ranar da jama'a su ma suka ci irinsa hatta yukshafa ma bin nasi sai wahalan nan ta kauga mutane wa kana la yashba ma zalika duk da hakan ma abinda zai cin ba zai koshi ba zai dan taba ne kadan saboda ka shi kansa sayyidina Umar ya zama baki kirin ya canza launi faswadda launu Umar radiyallahu anhu wa tagayyara jismuhu jikin sayyidina Umar ya canza hatta kada yukshafa alaihi min al-ba'd saboda rama har ma sahabbai suna gani anya ko Umar zai iya tafiya nan gaba saboda ya kare shi kansa to ya kiyaye ci wani abu ba wai bai da shi ba amma a matsayin shi na shugaba ba zai ci ba alhali na karkashin sa suna cikin yunwa wastamar hada alhal fi nas 9 ashhur sai da aka samu watanni 9 a jere mutane suna cikin wannan yanayi وقد روينا أن عمر أصل مدينة ذات ليلة في عام الرمادة فلم يجد أحدا يبحق يجي دقا تكي الله بارن دا أكسام ابن كثير أكو يرانا سينا عمر ينا زاقيا ينا زاقيا تكين غري دا داري يقام زاقيا غري مدينة بيجي متون دايا داريا با باب داريا ولا يتحدث الناس في منازلهم يزاقيا غري مدينة بيجي أنا هيرا با على العادة بيجي مكان متون دايا با kama ana daji walam yajid sa'ilan yas'alu bai samu wani mai roko yana bara ba washi gari sai ya tambaya lafiya ba dariya ba hira ba masu roko bara babu ya amiral mu'minin inna suwala sa'alu falam yu'ta masu baran masu neman taimakon masu bukata suna bin gidajen mutane sun yi sun gaji ba su samu ba dan haka su ma sun yi shiru والناس في هم وضيق سومتانينا cikin kunci da damuwa fahum la yatahaddasu dan haka ba maganar hira wanda ke cikin yunwa wala yabhakuna ba su dariya saboda haka sayyidina Umar sai rubuta takarda ga Abu Musa al-Ash'ari ya aika amar basra ya gausahu li ummati Muhammad sayyidina Umar yana cewa a agaza ma al-umar manzon Allah ya aika takarda ga gwamnoni inda za su kawo taimako ga mutanen Madina wannan yana littafin tarihi kamar yadda muka ce magana ce mai tsawo kamar yadda zuwa littafin al-kami fi tarih fa kharaja fanada fi an-nas saboda ka sayyidina Umar sai ya fita yasa aka kira mutane lokaci yayi da zamu nemi taimakon Allah inda sayyidina Umar sa'id al-minbar saboda ka ya hawo minbari wa kharaja ma'ahu al-abbas mashiyan babban annabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas yana da rai a lokacin saboda haka da shi aka fita shi ma ya fita yana tafiya akan kafafunsa fa khataba wa awjaba wa salla sayyidina umar yayi huduba ya takaita yayi salla ya roki Allah allahumma ajazat anna ansaruna ya Allah masu taimaka mana yanzu dai sun gaza inji sayyidina umar masu taimakon namu yanzu sun gaza وعجز عنا حولنا وقوتنا دبارت تامو دا قرف النامو ينزسون غزا وعجزت عنا أنفسنا رايك النامو ما ينزسون غزا فنجي سيدة أمر ولا حول ولا قوة إلا بك باب صورا دبارا باب كموتا كرهي فاتير ناكا كده يا الله اللهم فسقنا يا الله كباب روح وأحي العبادة والبلاد كرايا وننكسا كرايا الأمة saboda haka wa akaza biyad al-abbas sai kama hannun babban annabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas bin abdul muttalib yani ammi rasulillah wa inna dumu' al-abbas latatahadaru ala lihiyatihi lokacin sayyidina umar yake huduba abbas kuma ya kashe da kuka hawaye na zuba kan gemunsa babban manzon allah wanda hadisi yana sahih bukhari yana kitabul istisqa babu su'al an-nas al-imam al-istisqa idha qahatu al-imam al-bukhari yayi babi akan mutane su nemi shugaban su a fita sallar roƙon ruwa wanda ashe akwai yanda ake gane damuwa ta kai a roƙi Allah ba wai haka kawai saboda an kwana biyu ba ai ruwa ba sai ya ce to mu fita bayan gari ba haka ake ba sai damuwa ta yi wa mutane da yawa ta samu mutane da yawa yanda mutane na kukan an rasa ruwa ba mutum ɗaya ko biyu kawai ba shi sa Imam Bukhari ya babi a kai babu su'alin nasil imam al-istisqa idza qahatu idan jama'a suna kukan kai yanzu fa babu ruwa jama'a ya zama wannan kuka yayi yawa wurin su to lokacin da za a je roƙon ruwa yayi saboda haka ta inda ake gane lokacin tafiya roƙon ruwa ta yanayin kukan da jama'a suke ta halin da suka shiga al-Imam Bukhari ya babi a kai ya kawo hadisin 964 shine hadisin Anas bin Malik wanda ya bada labarin wannan fari da aka yi anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana idha qahatu istasqa bil Abbas bin Abd al-Muttalib faqala saboda ka sayyidina Umar cikin addu'an da yayi lokacin da aka je roƙon ruwa اللهم إنا كنا نتوصل إليك بنبينا يا الله لو كنت أن نبي ميكي داري إذا منشغ رشو روا تسيمو نيمو آغا جيدا أن نبي مو سيمو دومو يا رسول الله كروكا من الله فتسقينا هيك بام روا wanda hadisin gashi nan da zaka karanta manzo Allah yana cikin huduba wani balarabe ya ce ya rasulullah roka mana Allah ana fari saboda haka manzo Allah yayi addu'a ka dinga ruwa sai da akai kwana bakwai kaga ashe lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai ya zama gata ga sahabban manzon Allah da zaran sun dan samu dama ce ya rasulullah muna cikin fari manzon Allah sai ya roki Allah sai ruwa ya zo sunna Umar ya ce to yanzu ba manzon Allah wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina amma akwai babban annabinmu yana nan da rai saboda haka muna neman taimakonka ya Allah muna tawassuli da babban annabinmu fasqina ka bamu ruwa kuma yana rike da hannun Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam kala fa yusqauna duk sa'ilin da aka yi fari ba wannan lokaci kawai ba Anas bin Malik yace tsawon mulkin sayyidina Umar idan har aka shiga fari to idan Abbas yana da rai zai nemo shi ya zo mu je za a je sai a yi tawassuli ga Allah tabaraka wa ta'ala da Abbas اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك يا الله منا نيمان كسانترك تتوصل دبفن النبيك وبقية آبائه وكبر رجاله ربور إيايا النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تقول وقولك الحق سيما أمر يجي صفونا كي كفدا أشكين القرآن كما مكانك قسكياني يا الله سورة الكافي آية 82 لوك تشند النبي موسى دا النبي الخضر lokacin da suka shiga wani gari suka samu wato wata katanga na neman faduwa suka tare ta al-khadir yake ga manzo Musa alaihi salam wa ammal jidar fa kana li gulamain yatimain fil madina da sun shigo garin mutanen garin sun ki musu liyafa amma kafin su bar garin al-khadir ya ga wannan kago sai ya ce manzo Musa tsaya mu gyara wannan kago wanda shine Annabi Musa yake cewa to tunda ko mutanen nan ba su yi mana liyafa ba ya kamata ka ce su biya ka da za ka yi musu aiki dalilin rabuwan kenan ba dan wannan magana ta Annabi Musa ba da an dade ana tafiya shine al-Khadir yake ga masa wannan kago da ka gani na wasu marayu ne yara guda biyu fil madinati suna nan cikin garin nan wa kana tahtahu kanzul lahumma a karkashin wannan wato kago akwai taska na duke akwai duke su a binne idan kagon ya fadi to duke za ta fito kowa zai gani ya dauka saboda haka yasa nace mu tsaya mu gyara wannan kagon dan kar ma ta fadi wa kana abuhuma saliha me yasa muke haka saboda uban su na kwarai ne kaga albarkacin uban su sun samu wani taimako na Allah fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma saboda ka Allah ya yi nufi saboda abinda uban su yayi na alkhairi zai taimaka ma waɗannan yara har sai sun girma su fitar da wannan dukiya da kansu wannan rahmatan min rabbika rahama ce daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala sayyidina Umar ya ce to idan ko haka ya faru to mu ma muna tawassuli ga wani babban mutum fa hafistahuma bi salahi abaihima, saboda ka tsara wadancan marayu saboda wato halin babansu, to a tsare al'umma saboda halin babban manzon Allah. Saboda haka yasa sayyidina Umar yayin wannan tawassuli Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi addu'ar sayyidina Umar da shi babban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi zambin, ya Allah ba bala'in dake sauka face dalilin laifi, mun yadda mun yi laifi. Wala yukshafu illa bi tauba, Allah mun sani ba a yaya bala'i sai an tuba, to Allah mun tuba. Inji sayyidina Umar, wa qad tawajjaha al-qaumu bi ilayka, ba ni kadai ba, jama'an gari duk mun fito mun taho gani ga babban annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka babban manzon Allah yake fadin haka, yana cewa to ni kuma an bani damar in roke kai Allah, wa hazihi aidina, to ga hannuwanmu. Inji babban annabi, fa hazihi wa hazihi aidina ilayka bizunubi, ga hannuwanmu gare ka saboda laifukan da muka aikata. Wa nawasina ilayka bitauba, ga kawunan mu mun taho gaba ɗayan mu mun tuba gare ka. Faskinal gaisa, ya Allah ka ba mu ruwan sama. Anas bin Malik yace fa nasha'at tariqun min sahabin, ana nan bayan gari sai ake ganin girgije yana tasowa kadan kadan. Fa qala nan sai mutane ya cewa tarau, kun gani tarauna, kun gani ko ga jimare na yawo, da ba a ku ganin sa. Summalta amal, ga jimaren nan suka harhade, wa mashat fi harihun, sai ga iska ta taho. Summa hadda adwadarra, kafin su bar gurin ga ruwan sama ya sauko. Saboda haka at-tawassul ila Allah bi du'a'i man turja lahu al-ijaba sunna, duk wanda ake fatan idan ya roki Allah, Allah zai amsa, ai tawassuli da addu'ar sa sunnar manzon Allah ce. La ba'su bi dhalika, wannan yana cikin litafan fiqhu da dama, haka yana fatawa wa Rasail ibn Usaymin mujallad fi Shafi'in 277. Kanat sanatun shadidatun mulimma, wato yace ta kasance shekara ce ta fari, shadidatun mai tsanani, mulimma mai naciya, saboda sai da aka samu watanni tara a jere babu sassauci game da wannan fari din, shine ma'anar mulimma. Ba'da ma tahada Umaru, bayan sayyidina Umar wato ya dage fi imdadil a'rabi, ta wajen neman tallafi daga ƙauyuka, bil ibli, taraquma wal qamhi, da alkama waz zaiti, da mai, min al aryati kulliha, daga wurare masu dausayi baki daya, duk wani wuri da yake da dausayi a ƙasar Larabawa, sai da aka nemi su aiko taimako. Asali arrifu da larabci jam'un sa shine al aryaf, arrifu kullu ardin fiha zar'un wa nakhlu, duk wata ƙasa da ya zama tana da dausayi ake kiran ta arrif, saboda ƙasar Larabawa matacciyar ƙasa ce, hamada ce. To garin da ya zama yana bakin ruwa ko ya zama yana da dausayi, saboda haka ana samun amfanin gona da sauransu, wanda shi ake kira arrif da larabci. Saboda haka duk wani guri mai dausayi a ƙasar Larabawa, sayyidina Umar ya nemi taimako ana ta kawowa. Wannan yana maqayisul lugha na al-Imam al-Asari mujallad na farko shafin 298, yana cewa hatta bal hakil aryafu kulluha, har sai da gurare masu dausayin suka gaza gaba ɗayan su. Me ake nufi da bal hat nafada, yani hatta nafada, sai da ya zama duk abinda gurare masu dausayi suke da shi ya ƙare. Sayyidina Umar ya aika garuruwa an kawo tallafi ya ƙare, wurare masu dausayi da suke samar da amfanin gona da sauransu ya aika, ya zamanto duk abin da suke iya kawowa ya kare. Mimma jahada ha zalika, saboda wahalar da wannan fari ya mata, saboda tunda ya zamanto ko ina an aika taimakon ya kare. Fa qama Umar yad'u, sai sayyidina Umar ya miƙe saboda addu'a, sai da aka gwada duk abin da za a yi abin ya kare. Sayyidina Umar ya ce to dabaran guda ita ce mu koma ga Allah, mu roki Allah. Saboda haka sai aka tafi ga roƙon ruwa, فقال سيدنا عمر هنا جوا اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال يا الله كسا ارزقين الامر النبي صلى الله عليه وسلم اكن سمن دواتو من حكمر هكا واتو ينزبا ويزامو ايكا غروروا بني اكاو تلفي الله سوكد ارزقي اسمن دواتو واتو كاوروا سما فاستجاب الله له سي الله يأمسى سيدنا عمر وللمسلمين دا مسلمين قال فقال حين نزل به الغيث الغيث شين روان سما a lokacin da ruwan sama ya sauko sai sayyidina Umar ya ce alhamdulillah dama abin da ya dace kenan idan ka roki Allah ka samu yin bukata kai ma Allah godiya sayyidina Umar ya ce alhamdulillah ina ma Allah godiya fa wallahi ina muku rantsuwa da Allah inji sayyidina Umar law anna Allah lam yufrijha da dai Allah bai yaye mana wannan fari da muke ciki ba to mataki na gaba da na dauka zan dauka ما تركت بأهل بيت من المسلمين بازن بر متانن وني جدا ان دي مسلمين با لهم ساعة متكر سنة وداتا إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء فاتي سينا كرغ يوم متانن جدا موداتا إن شغر مسد ونن أدد نتلكاوا مثالي إذا جدنك متن تلاتيني تو سينا عمر كي سينا كارا متلاتين تلكاوا دن ذاك تشير kaga wannan ba zabin ka bane ya rantsa da Allah yace da saukin bai zo ba to mu da ta fa dole ku za ku koma daukan da waine ciyarwa falam yakun isnani saboda haka ba zai taba yuwa a samu mutum biyu ya halikani min at-ta'am ala ma yuqimu wahidan su halaka saboda rashin abinci alhali akwai wani mutum guda wanda ke rayuwa da irin wannan abincin ba yace ba zai yu ba kuma wannan labarin sahihul isnad yana tabakatul kubra na ibn sa'd yana mujallal na uku shafi na 316 karshen labarin da aka kawo akwai hadisin sayyidina umar wanda yana sunan ibn majah sayyidina umar ya ruwaito wannan hadisi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya dogara da wannan hadisin ne saboda haka sayyidina umar yake cewa da farin nan da dai farin nan bai kau ba to da sai na hada wato mawadata da adadin talakawa waɗanda ke wato gidan adadin mutanen gidan sai na kawo talakawa adadin wannan wanda za su riga ciyarwa yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ta'amal wahidi yakfil isnain naji annabi yace abincin mutun daya ya isar wa mutane biyu wa inna ta'amal isnain yakfi salasata wal arba'a abincin mutum biyu to yana isan mutum uku har ma hudu wa inna ta'amal arba'ati yakfi al-khamsa wa sita kuma abincin wato mutum hudu yana isan mutum biyar zuwa shida sai da Umar yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kuma hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi 2686 me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan magana kaga manzo Allah ya riga ya ga mana hikima idan aka ce ana fari to matukar musulmai akwai mawadata ciki to inda a ce za su ciyar da sauran jama'ar ba fari shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi dan haka sayyidina Umar sai ya gane wannan hadisi yana mana ishara ne da idan an shiga wahala duk mai abinci ya fitar da shi saboda ciyar da bayin Allah kuma haka ne wanda abin da ya fi dacewa kenan lokacin da ya zama jama'a suna cikin yunwa to idan kana da wadata ka fitar da wani tsari na taimaka ma bayin Allah ka fitar da wani tsari misali kana iya sanya liyafa duk sati za a dafa abinci a kira jama'a su zo su ci wanda ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne koko in da kana cin abinci kai kadai to ka fitar da abincin ya zama wasu suna zuwa ana ci tare da kai nan ma ka ba da taimako ga jama'a a cikin wannan mawuyacin hali da suka shiga سيدنا عمر باشي كده يرويتو أن حديث نغا النبي صلى الله عليه وسلم با الإمام مسلم يرويتو حديث هنا كتاب الأشرباء باب فضيلة المواساة في الطعام القليل حديث جابر جابر يكربو دغا النبي صلى الله عليه وسلم هنا چوا طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية جابر شي ما يروي تو ان حديثن daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa abincin mutum daya yana isar mutane biyu, abincin mutane biyu yana isar mutane hudu, abincin mutum hudu yana isar mutane takwas. Sannan akwai hadisin Samura bin Jundub radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Samura shi ma ya rawaito hadisi irin wannan na Sayyidina Umar, ta'amul wahid yakfi al-ithnain wa ta'amul ithnain yakfi al-arba'a. A hadisin Samura annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yadullahi tabaraka wa ta'ala ala al-jama'a. Saboda haka sai malamai suka gane, idan da zaka fitar da abincinka kai kadai kace zaka kira wasu su ci, to Allah zai saka albarka a wannan abincin wanda da kai da waɗannan din duk zaku koshi. Sannan akwai hadisin Abu Huraira shi ma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake ta'amul ithnain kafi salasa, abincin mutum biyu yana isan mutane uku, wa ta'amul salasa kafi arba. Shi kuma hadisin Abu Huraira yana sahih Bukhari kitabul at'ima babu ta'amul wahid yakfi ithnain, da kuma sahih Muslim kitabul ashriba babu fadilatul muwasat fi ta'amil qalil. Don haka yasa Ibn Hajar da sharhin hadisin Abu Huraira a cikin Fathul Bari yace wa laysa al-muradu al-hasr fi miqdar al-kifaya, ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa abincin mutum daya ya yana isan mutum biyu kadai bane, a'a, innamal muradu al-muwasat, shine abinda sayyidina Umar ya fahimta. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine taimakekeniya, ba wai abincinka ka fitar da shi jama'a su ci ba, a'a, manzo Allah yana nufin mu taimaka ma juna idan an shiga hali da yunwa, abincinka kai kadai din nan ya zamanto ba kai kadai zaka ci ba, a samu wani shi ma ya ci, a samu ka taimaka man a wannan lokaci. Wa annahu yanbaghi lil ithnaini idkhalu salisin li ta'amihima, idan an shiga mawuyacin hali to mutane biyu idan suna cin abinci tare to su yi kokari su kara da wani ya zama su uku ne. Wa idkhalu rabi'in aidan, idan mutane uku ne su shigo da wani ya zama su hudu ne, bi hasabi man yahbu, gurgurdan mutanen da za su halarci wannan gurin. Ibn Hajar yace wa fil hadisi aidan al-isharatu ila anna al-muwasata idha hasalat hasala ma'aha al-barakatu fa ta'ummu al-hadirin. Hadisin yana tabbatar mana idan akwai taimakekeniya a tsakaninmu to albarkan Allah yana sauka ga dukiyar bayin Allah. Idan akwai taimakekeniya to Allah yana saukar da albarka ma wannan dukiya. وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه. كركرين أبين ذاك باير جماعة أنفانا كودا دبينو نكتي دشي قدا بير دوكي قدا بيوك وقو كربر. وانن كاي أيكي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصول صد الرمك وقيام البلية وقيام البنية. سبودا وانن أبين ذاك باير أكوي كفن دزي توشي نيوما dabino da zaka rabar wa mutane wani ga wannan sadaka ga wannan, wannan dabinon ba mamaki wani bai ci komai ba a ranar sai wannan, saboda haka zai taimaka mishi. Saboda haka ba daidai bane mutum ya raina alkhairi a lokacin da mutane suke cikin wahala. Sayyidina Umar yana daga fiqhu fahimtarsa game da hadisan manzon Allah, duk abin da Sayyidina Umar yayi a lokacin yana mulki, wallahi in ka bi zaka taras akwai hadisi da Sayyidina Umar yayi amfani da shi, akwai hujjar da ya rike in ma ta ayar alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Sayyidina Umar da yake cewa inda farin nan bai kau ba to fa da sai na kirga adadin mutanen da ke gidan mawadata na shigar musu da wannan adadi na talakawa don su ciyar da su. Me hujja ga hadisin manzon Allah? Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace abincin mutum daya yana isan mutum biyu. Kuma hadisin kamar yadda muka kirga waɗanda suka ruwaito, akwai Abdullahi bin Umar, akwai Samura bin Jundub, akwai Abdullahi bin Mas'ud, ga Abu Huraira, hadisin sahabbai da dama sun ruwaito, ba a gane mai hadisin yake nufi ba sai da Sayyidina Umar ya faɗi wannan magana. Sai ranar da Sayyidina Umar ya ce inda bai kau ba to da na ƙara muku adadin mutanen gidanku, na ƙara muku talaka don ku ciyar da su, saboda ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai jama'a suka gane, ashe ga abin da manzon Allah yake nufi, idan an shiga wani yanayi to a taimaka mu bayin Allah. Mu karanta hadisi na ƙarshe. Haddathana Abu Asim shine Abu Hafid bin Makhlad al-Shaybani an Yazid bin Abi Ubayd al-Madani wanda yana cikin tabi'ai, an Salamata bin al-Atwa sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, min ahli bai'ati ar-ribwa, yana daga cikin wadanda suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya tafi umra ta al-hudaybiyya. Salamat bin al-aqwa yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace bahayakum naman layyanku, yana gaya masa sahabbai wata shekara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa sahabbai, naman layyanku la yusbihu ahadukum ba'da salisa, haka ne ko, kada wani daga cikin ku ya wayi gari a bayan rana ta uku daga yau, wa fi baitihi minhu shay'un alhali, akwai ragowar sa a gidan shi, saboda kaga kenan dole ku cinye naman layya kafin kwana uku daga yau, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Bai ce ku cinye ba, da ya ce ku cinye jama'a za su kama ci, amma ya ce kada a wayi gari a samu ragowa a gida. Mai manzon Allah yake nufi, na san ba za ka iya cinye naman layyan ba, ai dole ka rabar ko, in ka rabar ka ce mu kama bayin Allah. Falamma kana al'amul muqbil, Salama ya ce to da shekara mai zagayowa ta zo, al-muqbil shekara mai zuwa da ta zo, kazu sai suka ci sahabai suka ce ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-'am al-madi, mu yi kamar yadda muka yi shekarar da ta wuce. Kaga wannan ya nuna sahabai suna da fahimta, idan annabi ya hana abu, wannan hani ya tabbata har abada. Shi yasa suke tambaya ko a'a akwai hikima. In ka duba Fathul Bari, wanda yana daga cikin abin da Ibn Hajar ya ciro karkashin wannan hadisi, yana mujallal na 10:28. Inna an-nahya kana sanata 90, a shekara ta 9 daga hijira, a wannan shekara ta 9 an samu tsananin rayuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, bima dalla alaihi al-hadis. Saboda haka wannan shekara ta 9 da aka yi layya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabbai umarni kada a samu bayan kwana uku akwai ragowar naman layya a gidan wani daga cikin ku. To da shekara ta zagayo, inji Salamatu bin al-Aqwa, kaga ya zama sanatu ashir, shekara ta 10 kenan, shekara ta 10 ta zagayo. Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi, sai ya ce kulu wa dafiru, bana kam ku ci naman layyan ku kuma ku adana, wa inna dhaka al-am, ai wancan shekara zalika al-ama kanu fi jahdin, mutane sun kasance cikin wahala, fa aradtu an tu'inu, sai nayi nufin ku taimaka ma jama'an, shi yasa nayi muku wannan umarni. Kaga Imam Bukhari ne kawo hadisin nan, ya dace da mahallin sa. Imam Bukhari ya kawo hadisin nan dan ya nuna mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, ya zamanto muna taimakekeniya, muna agaza mu bayin Allah, muna taimako idan an shiga wani yanayi na wahala. Hadisin yana Sahih Bukhari, yana Kitabul Abahi, babu ma yu'kal min luhumil abahi, a riwaya ta tazo cikin Al-Jami'us Sahih, ya bambanta da yanda yazo a cikin Al-Adabul Mufrad. Anan Al-Adabul Mufrad annabi sallallahu alaihi wasallam yace kulu wad-dakhiru, ku ci naman layya kuma ku adana, ku ci naman layya kuma ku adana, wato babu laifi. Amma Al-Jami'us Sahih lafazin da yazo kulu wa at'imu wad-dakhiru, ku ci naman layya, ku ciyar da naman layya, kuma ku adana naman layya, kaga abu uku kenan. Sannan sai ya ce fa inna zakal am kana bin nasi jahdun, ai wancan shekara da nace kada ku aje naman layya, mutane sun kasance suna cikin wahala, fa aradtu an tu'inu fiha, saboda kai nayi nufin ku taimaka. Hadisin yana Sahih Muslim na Kitabul Abahi, babu bayani ma kana min an-nahyi an akli luhumil abahi ba'da 30 fi awwal al-islam. Riwayat al-Imam Muslim, inna zaka 'amun kana an-nasu fihi bijahd, a wancan shekara mutane suna cikin wahala, fa aradtu an yafshu fihim, saboda kai nayi nufin naman layyan ya warwatsu a cikin bayin Allah, saboda ada cikin wahala. Wanda duk lafazin ma'anarsu guda ne, fa aradtu an tu'inu, hadisin al-Imam al-Bukhari, nayi nufin ku taimaka da naman layyan, hadisin al-imam muslim fa aradtu an yafshu fihim nayi nufin naman ku na layya ya warwatsu a cikin mutane kaga duk ma'anar guda ce wato a taimaka da wannan nama saboda ka ibn hajar yace kulu wa at'imu kaga annabi yayi umarni a nan in ka duba hadisin da muka karanta manzo Allah yace kulu wa dakhir ku ci kuma ku adana to wannan kalma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni kulu wa at'imu ku ci ku ciyar dan ya taho a wani lafazi ku ci naman layya kuma ku ciyar a wani lafazin sai aka samu wa dakhiru kuma ku adana kamar yadda yazo a cikin al-adabul mufrad saboda kai sa tunda an samu riwayoyi daban-daban tamassaka bihi man qala bi wujubil akl min al-adhiya saboda kai sa ya zama aka samu wadanda ke da fahimtar ba wancan lokaci ba har abada bai kamata naman layyan ka ya wuce kwana uku ba saboda wannan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ibn hajar yace wala hujjata fihi kuma ba hujja bace dan mutum ya dogara da wannan li'annahu amrun ba'da hadrin fayakunu lil-ibaha wanda a ka'ida ta usul umarni ne da yazo bayan da an hana abu yanzu sai aka ce to an yarda da an hana yanzu aka ce an yarda saboda ka bayan da za a yi kuma wancan hani na baya da a ka'ida wasu dilla bihi ala annal ama idza warada ala sababin khas da'afat dalalatul umum idan aka samu dalili wanda ke nuna al'amari ya shafi wani abu to ba za ka dauki wannan dalilin kai amfani da shi kai hukunta jama'a gaba ɗaya da shi ba manzo Allah ya faɗi hikimar da ta sa wato ya hana a adana naman layya yace saboda jama'a suna cikin wahala amma bana tunda jama'a suna cikin sauki kowa ya ci namansa ya adana ya ciyar da shi saboda haka nan aka samu sabani akai wanda akwai tun daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da wannan fahimta wanda shi yasa har yanzu ba abin mamaki bane kaji malami yana bada fatawar ba daidai bane mutum ya adana naman layya ya kamata ya cinye shi akwai hadisin al-imam muslim da ya rawaito daga abu ubayd maula ibn azhar wanda ya bada labarin sayyidina ali tabi'i ne yace yayi sallah bayan sayyidina umar bin al-khattab thumma sallaitu ma'a ali ibn abi talib na yi sallah tare da sayyidina ali bin abi talib kale yace fa salla lana qabla al-khutba sayyidina ali ya fara yi mana sallah da aka gama sallar idi sai yayi khutba thumma khataba an-nas fa qala lokacin sayyidina ali yake khutba sai yace inna rasulullahi kad nahakum an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa salasi layali annabi ya hana ku ci naman layyanku bayan kwana uku fala ta'kulu dan haka karku yadda ku ci kaga sayyidina ali yana da wannan fahimtar kenan wanda hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim yana kitabul abahi bab ma yukal min luhumil abahi yana sahih muslim kitabul abahi aidan bab bayani ma kana min an-nahya an akli luhumil abahi ba'da salasi yani fi awwalil islam saboda haka al-imam al-bukhari da muslim sun kawo hadisin sayyidina ali yana da fahimtar wannan hani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana nan da sayyidina ali lokacin da yayi shugabanci kaga bayan rasuwar sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman kafin sayyidina ali bin abi talib ya zama shugaba amma yana shugaban yayi huduba a ranar idi yake cewa annabi ya hana a adana naman layya bayan kwana uku saboda haka kar wani yadda naman layya sai wuce kwana uku saboda haka yana da wannan fahimta hakanan abdullahi bin umar kaga shi ma sahabi ne kuma waɗannan masana hadisi al-Imam Bukhari da Muslim duk sun kawo hadisin sayyidina Ali da hadisin Abdullah ibn Umar Salim yaron Abdullah ibn Umar ke cewa fa kana ibn Umar la ya'kulu luhumal abahi fawqa salasi Abdullah ibn Umar idan dai aka yanka layya to bayan kwana uku bai cin nama saboda annabi ya hana ba abin mamaki bane ya zaman to lokacin da annabi yayi izinin su bu su sani ba saboda kowa yana aiki da abin da ya sani ne tana yiwa hujja ba ta zo gare su ba amma idan ka duba littafai na fiqhu da littafan hadisi kusan duk masana hadisi masu sharhi sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a adana naman layya a bayan wancan hanawa da yi in ka duba rawdatu talibi na al-imam an-nawawi a juz'i na uku shafin 224 sharh muntaha al-iradat mujallad na farko shafin 612 haka sharh sahih muslim الامام النووي يي magana kan hadisin sayyidina ali da hadisin abdullah ibn umar yana juz'i na 13 shafin 129 yace as-sahihu naskhu an-nahy mutlaqan fahimta da ta inganta ita ce wancan hani da annabi yayi daga baya an goge shi wannan ita ce fahimta mafi inganci wa annahu lam yabqa tahrimun wala karaha saboda haka cewa ka ajina mallan yanka akwai laifi babu ya riga ya wuce ba a karhanta ba ba a haramta ba fa yubahu yawma saboda haka har zuwa yau an halatta maka al-iddikharu fawqa salasi kana iya adana naman layyanka sama da kwana uku in kaga dama ya shekara wannan hani ya riga ya kau annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge shi wal aklu ila matasha'a li sarihi hadisi buraida wa ghairihi saboda akwai wasu hadisi da aka samu kaga an samu hadisin buraida an samu hadisin jabir jabir yace annahu naha an akli luhum fahaya ba'da salasi thumma qala ba'du kudu wa tazawwadu wadakhiru al-imam muslim ya kawo hadisan nan kusan duka jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka da ya hana a adana naman layya har ya wuce kwana uku amma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi izini yace ku ci kuma ku adana kuma ku yi guzuri ba laifi bane yani yana kitabul adahina sahih muslim hadisi na 1972 akwai hadisin aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam da tana daga cikin waɗanda za su tabbatar mana da abin da manzo ya hukunta na al'amarin naman layya ita ma ta yi bayani tace daffa ahlul abiyati min ahlil badiya ana nan a shekara ta 9 abin da ya faru sai ga mutanen ƙauye sun tida do zuwa gari habbarat al-abha zaman rasulullah sun taho gari saboda neman taimako wato an shiga wani mawuyacin hali na ƙarancin abinci a shekara ta 9 lokacin da suka zo mutanen ƙauye sun shigo gari saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idakhiru salasa in ma za ku ajina man layya kada ya wuce kwana uku suma tasaddaqu bima baqiya duk abin da ya ragu ku ba da sadakan shi falamma kana ba'da zalika aisha tace bayan wannan shekara kazo sai sahabbai suka ce ya rasulullahi innan nas yatakhiduna al-asqiya min dhahayahum wa yajmuduna minha al-wadak fa qala rasulullahi wa madha qala nahayta an tu'kal ya rasulullahi mutane fa ga abin da suke yi da naman layya saboda ka hana a adana wasu suna narkar da shi ya zamanto wato suna amfani da man saboda man kawai saboda haka za a narkar da naman idan an cire man kawai yaso a jefar da nama saboda manzo Allah ya hana saboda ba a bukata da manzo Allah ya ji haka nahaita an tu'kal luhuma bahaya ba'da salasi ya rasulullahi kai ka hana a ci naman layya bayan kwana uku sai manzo Allah ya ce inna ma nahaitukum min ajli dafati ai na hana ku ne saboda mutanen kawai da suka shigo dan sun shiga wahala fakulu wadakhiru wa tasaddaqu ku ci abincin ku ci naman layya ku adana ku ba da sadaka manzo Allah ya faɗa haka Aisha take ba da labari saboda haka ga sahabbai daban-daban waɗanda suka tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya wato yayi izini a adana naman layya don haka yasa al-Imam Nawawi yace hadha tasrihun bi zawal an-nahy ya tabbata cewa da annabi ya hana amma daga baya yayi izini wanda wannan shine abin da akasarin malaman sunna suka dauka hatta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa dai abin da aka fi so wato shine ya zamanto mutum yayi abin da ake ce ma adnal kamal an ya'kula thulusa wa yatasaddaqa bi thulusi wa yuhdi thulusa kadanci ya zamanto ka kasa layyan kashi uku ka ci kashi guda ka ba da sadakar kashi guda yaso kai kyautar da kashi guda wanda wannan da yawa malamai suna wato suna yi fatawa da hakan saboda la'akari da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa kulu wa dakhiru wa tasaddaqu tanan suke fahimtar bai kamata mutum ya sa naman layyansa ya cinye shi kadai ba tunda manzo Allah ya ce a ci kuma ayi sadaka ya kamata a ce an yi sadaka da wannan nama idan ma da hali ayi kyautansa amma don mutum ya cinye kuma ba laifi bane haka kuma mutum dan ya da zai yanka naman layyan ya ba da sadakar sa gaba ɗaya nan ma ba laifi bane akwai hadisin da yazo cikin sahih ibnu khuzaimah wanda Jabir ya bada labari a lokacin da aka je aikin hajjin ban kwana, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hadaya da raguma guda 100 wa amara min kulli badna bi baba, saboda haka manzo Allah yace kowace taguwa da aka yanka, dora kumi da aka yanka guda 100 nan, a ciro wani wata tsoka daga jiki, saboda haka aka tara naman fajilat sikidin, aka tara a tukunya aka dafa. Bayan an dafa, Sayyidina Ali da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto suka zauna, wato suna ci, sahabbai dai ya zama suna ci. Bayan wannan nahara khamsa badana ce, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka soke taguwa guda 5 au 6 badana ce, wa kala sai ya ce man sha'a fal yaktati wa man ya'kul minhu wa lam ya'kul minhu shay'an. Wadancan raguma guda 100, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an ciro tsoka daga jikin kowanne an dafa ya ci, ba a cewa ya ci duka dan ba zai yi ba, amma dai ya nuna cewa ya ci, wanda ya ci kenan daga duka din tunda an dafa a cikin ya guda. Amma waɗannan taguwa guda 5 da aka soke daga baya, manzon Allah bai ci komai ba. Jabir ya ce, manzon Allah sai ya ce, wanda ya ga dama ya gutsiri nama daga jikin taguwan nan guda 5 da aka soke, amma shi bai taba ba. A nan sai Ibn Qudama yake cewa da akasarin malaman sunna suka ce ashe ba laifi bane dan kayan ka dabbar layya baka ci baka bada sadaka gaba dayanta, tun daga abinda manzon Allah ya aikata, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya dace da mutumin da ya yanka layya sai ya bayar da namun sadaka gaba dayanta. Allah subhanahu wataala ya bamu dada abinda muka faɗa daidai, Allah kuma ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.